Sauti Family Records. I love you, mama. I love you, mama. I love you, mama. Cikin sallah Allah ya bar mama ita ce mai sharan kuka a dare rana idan nayi laifi mama za ta kare ni idan ban da lafiya ita za ta ban magani dukkan wala da Mama bata ya dani kaunar kina ke mama kina raina
So ta barra kinki Cause I wanna make you happy mama You the best among the rest You are one in a million
Sauti Family Records.